sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Moscow ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar fitar da alkama da Majalisar Dinkin Duniya ta kulla, wanda ya bada damar fitar da alkama fiye da tan miliyan 9 daga Ukraine. Lamarin da ya kawo saukin farashin abinci a duniya. Fadar Kremlin ta ce ba za ta sake bada tabbacin tsaron jiragen dakon kaya da ke aiki cikin shirin da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta ba, inda ta bayyana dalilinta na ficewa da wani harin da ake zargin jiragen yakin Ukraine ne suka kai kan jiragen ruwan Rasha a tekun Black Sea, waɗanda suka makale a gabar Crimea da Rasha ta mamaye. Rasha ta ce an kai harin ne da sanyin safiyar jiya Asabar. Ukraine dai ta musanta harin. Sanarwar ta Rasha ta zo ne kwana guda bayan da shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci Rasha da Ukraine da sabunta yarjejeniyar fitar da alkama daga Ukraine. Jami'an 'yan sanda da kamfanin dillancin labari na ƙasar Somalia sun sanar da cewa wasu mamai biyu sun fashe a ma'aikatar ilimi a Mogadishu, babban birnin ƙasar. Sun yi sanadiyar mutuwar mutane tare da jikkata wasu. Ba a dai san ko suwa yake da alhakin kai hare-haren ba, amma ƙungiyar Al-Shabab takan kai hare-haren ba mamai da bindigogi a Mogadishu da sauran wurare. Kyaftin ɗin 'yan sanda Nur Fara ya ce wasu mamai biyu ne suka tashi a jikin bangon ma'aikatar. Fashewar farko ta faru ne a ma'aikatar, sannan kuma fashewa ta biyu ta faru ne a lokacin da motocin ɗaukar marasa lafiya suka isa wurin, ko mutane suka taru don taimaka wa ɗanda abin ya shafa, kamar yadda fara ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani ɗan sanda da ke gadin ma'aikatar, wanda ya bayyana sunansa da Hassan, ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga akalla garawaki 12 da kuma wasu fiye da 20 da suka jikkata. An naɗa sabon sarkin Zulu a hukumance a matsayin shugaban masarautar gargajiya mafi tasiri a Afirka ta Kudu a wani gagarumin biki da ya samu halartar dubin dubatar jama'a a jiya Asabar. Shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa a hukumance ya miƙa takardar shaidar amincewa da sabon sarkin Ms. Zulu Zulu, mai shekaru 48 a birnin Durban da ke gabar teku. Sarkinmu a hukumance shi ne kaɗai sarkin masarautar Zulu, in ji Ramaphosa da babban murya a wani filin wasan ƙwallon ƙafa mai ɗaukar mutane 85,000. Sarkin ya sha alwashin inganta zaman lafiya da tsaro, zai kuma zama mai kuzari wajen samar da ci gaba. Naɗin sarautar sarkin ga masarauta mafi arziki a ƙasar ya zo ne bayan da aka shafa shekara guda ana takun saƙa a kan gadon masarautar da ya kai ga kotunan shari'a. Sarki Ms. Zulu ya gaji mahaifinsa Gadwell Zulfini, wanda ya mutu a watan Maris ɗin shekarar 2021 bayan shafa sama da shekaru 50 a karagar mulki. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya gargaɗi masu zanga-zanga cewa jiya Asabar za ta kasance ranarsu ta ƙarshe ta fitowa kan tituna, a daidai lokacin da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen murƙushe rashin hankula a faɗin ƙasar. Iran dai ta fuskanci zanga-zanga tun bayan mutuwar wata 'yar ƙurdawa mai shekaru 22 da ake kira Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda a watan da ya gabata, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma ga shugabancin malaman tun bayan juyin juya halin 1979. Kada ku fito kan tituna, yau ce rana ta ƙarshe ta tarzoma, in ji kwamandan dakarun tsaron Hussein Salami.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Yau ma dai muna kasar Ghana kuma zamu saurari marafan sarkin Hausawa na Greater Accra inda ya jawabi akan harshen Hausa na mutanen Ghana. Bismillah marafan sarkin Hausawa.
Assalamu alaikum. Honorable ai maganganu da yawa, an faffadi abu da yawa, amma abu guda ne ba fadi ba. Hausan da muke Hausa. Hausan da muke Ghana nan. Duniya duka ba inda ake yi shi Ghana. Ko ina ka je ka bude bakin ka nan ce kai dan Ghana ne. Ko ba haka ba. Ko ina ka je amman ka zo Ghana sake ba Hausa. Kuma Hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana. Don ka je outside Ghana kana magana ma ba su understanding ka. Ka gane. Amman ka zo sake kai ba Bahaushe ba. Kuma Hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu Ghana. Mu kawai don nan kawai wani zai ce ma wai ya dock off ya kura.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma to tambayar da na so nayi da farko ina jin ranka da diya dan shiga ciki ya dan ba da amsa ta ya warkar da ni wannan to abin da nake so in tambaya shi na farko ni dai yanzu babana anan Ghana aka haife shi mahaifiyarsa ma anan aka haife ta haka babata anan aka haife ta mahaifinta ma anan aka haife shi to amma ni an je an haife ni a garin Kano kuma yanzu zamana ya dawo nan kasar Ghana kuma a cikin yarurrukan Ghana a santi ko an karanci ko na aibi ko daya bana ji
ranar sallah don is a security threat magana zumta ba da yake yi a ranar idi so da maganganun da yake yin idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali kuma zamanin ka ya kyau saboda lamarin zango kana kokari kare zai zuba ma kasa cikin furan da kake yi shi sai ya kawata a duba wurin nan duba maganar shin nan da kyau ayi magana da kenan.
Assalamu alaikum. Once again, ni dai ina zuwa ta so ina samani since kana cikin part of the government, current government da ke mu duka kuma goalin mu ne muna son gari yayi kyau ba mu duka regardless of wannan ke government. Bayan wannan duka batun passport da sauransu, I just want us to look at or concentrate kan abin da muke deny kanmu as a state, potentials, the huge amounts of potentials da ke zango on all aspects da kuma exclusion da ake musu da ba su take part neither in the growth or economic aspect of the nation ba su take part because yan deny ka Ghana card for example skin digital age da muke nga you can do nothing with all your qualifications ba ka kai komi because ko ina ka ji an demand Ghana card as a substitute maybe an ce passport so let's look at it from the state side ba mu concerns mu zo ko ba kama financial economic and developmental aspect in shi mu concentrate ka wannan yankuri
yanzu inda muka kai mu riga mun ci lokaci wannan ya bukaci ya magana ya ga sarkin kwashi man yayi magana an kulosa duk wannan abin nan
sunana sarki Kabiru ni magana na guda biyu ne farkon magana bisa kan wanda dan wana yayi na biyu kuma bisa kan wanda Honorable yayi mutanen mu wayanda ke bayan gari wayanda ba su Ghana suke shigowa amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma saboda idan ba ko yazo ba wurin Honorable zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami kuma in yana bukatun wani abu cikin gari sarki zai tambaya wanda ya sauke shi in fulani ne wurin sarkin fulanawa zai sauka in ba moshe ne wurin sarkin musawa zai sauka to wayannan sarakan da malumman mu sai su kuma za su yi su taimake Honorable cire wannan bakin nan cikin su saboda samu zaman lafiya magana na duka ke
yamma assalamu alaikum Laji Garba yayi ne batun suna sai ne mun nan mu ga mu kan mu gaskiya Najeriya suna samu wannan matsala Garba Sokoto Abubakar Katsina ka gani wannan abin nan su da kansu yana affecting su inda ka zo kai Garba Sokoto to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu Sokotawa ba abin da ka zo nema kakan citizen ne su kuma Sokoto citizen ne amma ka iska ka zo Katsina ka samu difficult ina tuna akwai wani dan uwan mu da Allah ya taimake shi tarfa mu garin shi nono ya samu judge cikin kasan ga ya zo masarautar mu ya educate tum yace mu fita daga wannan sunan nan Abubakar Katsina Usman Kano ka gane ko eh kisa maganan da Alhaji Garba yana ina da question mark wurin nan mu tsaya mu ma nan ganin da muka zauna da muka cika kannun mu suka hafe mu muna da sai ne wadan in kai kira daidai ba sai ka je deep ba tarihi da ba takarda
kowa wani rift ya zo Ghana har da annan ma shugaban shekaru can da suka je ba kowa kasar Ghana ba kowa sannan gorko su yazo wuce wani yana da aka mashi nima aka kulle yace shi ga aka ce shi ga ne yace shi ba ganiya bane shi golkosuman ne officer dede ya fito ya zo office kenan yace who is that golkosuman yace amhi aka ce a bude shi da aka bude shi yace go home straight nan ni manga aka ce wuce na lado aka ce wuce yasa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu mai maganin abin ya mun ya taimake mu don kanmu dora mu horabu kaya ji
maganan da mai martaba ya gaya ni sunana Ben Abdallah Banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kaman bandawa nan suka fito don shi yanzu naje a ofishin passport neman passport banda masayi na ma kowa ne ne ba abinda mai shi na zai samu wani matsala ba don banda ko kwa santi akosiya santi kowa da ya san kaman asantawa dai nan suke amma a cikin doka suna ba shi ake use a determine wane ne dan Ghana ba don shi ordinarily nan da kai ya kace kaman ni suna na Amadu Kano Amadu Hakoto ba abinda zai tare ka samun passport amma an kaje wurin ka samu matsala a wannan lokacin nan ba ne wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abinda zamu yi mu samu matsala duka mu dunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings sunan naki mutane wannan kuma ba wannan ake amfani a ce kaman kai dan Ghana ne koko kai ba dan Ghana bane akwai wanda suke kiran kansu Amadu AMADU koya Haruna Harun Muhammad MU Muhammadu Mamaru Dagomba kenan shine Fuseni Hussein don shi spelling su dai a wurina ba a cikin doka ba wannan ake yin su ba amma in yayi wayansu ba su sani ba ne shi yasa suke insist kaman sunan ga French ne to sunan Joseph Ghanaia ne sunan abinga Elizabeth Ghanaia ne ko Aaron Ghanaia ne to wannan kuma fa shine na biyu kuma wani ya raise issue in kaje wurin ba baka dama kai magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za baka dama ya kamata baka dama kai magana amma in kaje wurin ba baka dama kai magana ba kai da challenge wurin director of passport ya musu kaman kana son kai petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da magana o shi yasa ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka kafa wanga abin ga office mu masalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bar mu sani an ya kira mu kan phone ko kuwa an ya kira Alhaji Halaru da she mu lead me shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kaman muna da wani masala dangane karban passport mu bari ji insha Allah ya bani wani samari a office shi shi samarin nan za mu yi taje da complaint mu a wurin shi don shi abin da ya kamata duka ya bani assurance we zai yi muna don shi shine maganan da question da ka tambaya kaman Nigeria an ka haife ka amma iyayenka yan Ghana ne nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things being equal it means kakanninka yan Ghana ne koya shine iyayenka kuma yan Ghana ne wurin da an ka haife ka dai is not relevant wurin da an ka haife ka ba wannan ake use a duba kaman kai dan Ghana ne ko kai ba dan Ghana bane in daya daga cikin iyayenka dan Ghana ne bi ma'ana kai kuma dan Ghana ne don akwai wayanda ake haifan su a kasar waje amma iyayen su yan Ghana ne don shi wayannan mutanen nan duka yan Ghana ne don shi batun passportin ka yana da muhimmancin zaka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kare kanka gashi nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci don shi mai shin nan ya leadin ka zai bari komin ka yaje cikin gaggawa sai ka samu sauki a cikin karban passportin ka wanga da nasiya ne akwai yawancin mu bamu da birth certs mu je kuma da mun yi jima yaranmu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu birth cert mu aje muka karbi birth cert nan takaddu na haifuwa kenan ko mu samu mu aje musu don wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai na samani bai bacewa don muna gan passport kaman wani abu ne yake da muhimmanci don shi kowane lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shine batun Ghana card kuma Ghana card wurin nan ne za mu je mu karbi Ghana card mu muke sassaran samu masala amma a cikin mu wayanda za su samu Ghana card duka zan roke ku mu ta keep Ghana card mu da kyau ga ganawa kowane lokaci ko yana wurina ina tare da ni shine na hudu kuma wanga dai roka zan muku an ka je neman passport masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kira samu an kushi samu muke abin a office mu in baka samu hanya ma ka je ka lodge complaint in ka wurin director of passport ba kai da akira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu leadin ku mu je da ku wurin shine ana karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kaman Qur'ani na biyu citizenship act da constitution nan mu zama da su kaman Qur'ani na biyu don bai da wani girma mun yi mu karanta shi within 1 hour 2 hours mu fahimta abin da ke gudana a cikin citizenship act nan shine wanda ke cikin constitution mu kuma shi kuma bai da wani yawa abin da ke nan da yawan su na cikin constitution nan abin da ke cikin constitution nan wayansu kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ka duba cikin yana farawa ne from when da an ka haife su before independence she yazo kan when da an ka haife su after independence she yazo when da an ka haife su after 1969 1979 sannan 1992 don shin ka karanta wangan nan zai baka karin bayani dangane abin da ke cikin 1992 constitution na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangane ne inda daga cikin mahaifinka ko ku great grandparents ka shin nan ko ku itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwa na da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban passport da na Ghana card na zan kamar insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba za da dinga da kokarin ku za mu samu da duyoyin ku za mu samu mafita akan wanga masala na muku godiya sosai
zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da ƴan uwa na min izini in dan yi wannan magana sunana Hawa Abdulkarim Yankwaniya ni ƴar kumashi ce na shigo Accra ina jin bai wani jima ba ina aiki da Gaskiya TV yanzu kuma ina aiki da Voice of America kwasfodin mai gida na kenan a madadin dukkanin sarakai nan da aka hado shin ce mafi yawanci na ji muryar fulanawa ne ni ma ƴar uwa ku ce fulani ce na shigo Accra muna mafita da shugabanmu na VOA Mr. Aliyu Mustafa Sokoto muke cewa mun gode maka Allah ya saka Allah ya biya Allah sa kowane lokaci da muka kira kaka zaka saurare mu mun gode
akan haka muka iso karshen wannan shiri a madadin abokiyar aiki na Hawa Abdulkarim Yankwaniya nene naku abadan abadin Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa sai wani sabon mako
idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muhtari.
Malam Muhtari. To Malam Muhtari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillahi, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba. Amma arbi na yi bakin gwargwaro dai, na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba don ganin cewa kayi wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu ya fi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan ya fi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne, kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000 zuwa 10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000, 4,000, 8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci za ka samu mafiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu?
Na'am, kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din, duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Yeah.
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.